na 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 na
na na
Daga halice ni baga kara talauci ba ya bari na damu yana ta haukatar da ni wani sailing kama in hau bisa in yi kuwa ko Allah ya ji ni rayuwa bana son damuwa karbi wasika kake wa talauci kace mai ya dade a cikin rayuwa rayuwa Bana son damuwa Karbi wasika kake wata lauci kace mai ya dade a cikin rayuwa oh 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 rayuwa 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 sai a hankali daga dona amma bana kwana wani da wance I need a sune sara Why we say things they fall apart? Every day I'm hustling, my hustle don't pay you. Allah kajita usaina, kahanshi aduana, sake ming rayuana, kashare ming awaena. Allah kajita usaina, kashare ming awaena, kahanshi aduana. Godfather, need your blessing. Rayuwa bana son damuwa Karbi wasika kake wata lauci kace mai ya dade a cikin rayuwa rayuwa bana son damuwa Karbi wasika kake wata lauci kace mai ya dade a cikin rayuwa You created me into success You created me to move on You created me to live a good life pleasing to my elders. Rayuwa baka da kudi, sheka zamo kama manja bisa kan ruwa. Rayuwa yana da dadi, rayuwa sai da hakuri. Rayuwa, 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 ya Allah ka bamu kudi.
Bama raya duniya, sheme kiwuya, baka tashi kane ni ba zaka jiwuya. Talauci mugun ciwo gudi shine magani Allah ko zazzabi shi ma kaka bar ya kama ni ka fidda ni cikin takaicin duniya ka kare ni saboda ban da shi mutane na za su yarda ni talauci na barkaren gida mai ya maka haushi saboda baka da kudin sai masa daga bauci kana tafiya kana maganganu kamar makwaci rayuwan an soka she kana da shi my brother hustle duniyan ga komai na da lokaci talauci na sa karkayin jiki uba ya kira dan Baba wasu gidan shi ranar sallah suke cin naman kaza wani ya zo duniya talauci ya barbe da mata share awayenka bari kuka nobody wish to be poor my brother it's all part of life I grind hard never give up everything will be alright my soul na bane saurayin dingota ba a ganya bata suna na ya taba umana na rayuwa ne ya sake min ba aka nike ba kowani aiki na yi libya adda aiki malaga jinja ka fadi musu
Rayuwa bana son damuwa Karbi wasika kake wata lauci kace mai ya dade a cikin rayuwa rayuwa bana son damuwa Karbi wasika kake wata lauci kace mai ya dade a cikin rayuwa